ake bikin ranar mata ta duniya wato International Women's Day mai taken An Equal World is an Enabled World wato adalci na bai daya a duniya shike samar da adalci ga kowa wata kungiyar kare muradun mata mai suna Aspire Women Forum ta gudanar da taro domin tattaunawa da mata da kuma ba su kwarin gwiwa game da yadda za su jajirce wajen taimakawa kansu da kuma bada gudunmawa a fannoni daban-daban na rayuwa taron mai taken Finding My Happy wato gano abin da zai faranta min rai ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban kuma ya maida hankali ne wajen jan hankalin mata da su rika tallafawa juna tare da zama tsintsiya madaurin ki daya.
For International Women's Day 2020, AWS is focusing on finding happiness. The theme this year is equal rights, the right to equality for women. And when we began to think about rights, we thought about happiness as an inalienable right.
Shugabar kungiyar barista Zainab Marwa Abubakar ta ce dalilin taken shine yancin kowace mace ne zama tana farin ciki a rayuwa. Wasu daga mahalarta taron sun nuna muhimmancin irin waɗannan taruka wajen ci gaban mata da ma duniya baki daya.
Sunana Dr. Hawwa'u Muhammad Mainoma, daraktan cibiyar tattara jinsin mutane. Gaskiya wannan ranan tana tattare da tarihi da kuma amfani ga jama'a baki daya ga mata. Kowa ya riga ya san cewa mace ita ce ginshikin rayuwar duniya. Duk wanda ya tallafa wa mace tabbatacce ya tallafa ma rayuwarsa, because mace ita ce take da abubuwan da za ta tallafa ma kanta, ta tallafa mai ɗan uwanta da miji da sauran mutane. Saboda yadda Bature yake cewa idan ka ilmantar da mace ka bata duk wani abin da take bukata, to kaman ka ilmantar da duniya ne kuma ka tallafa ma duniya. Mace ita ta zama kaman madubi ne wanda mutane ya kamata su duba al'amuranta kuma su sa wannan al'amuran a gaban su, su ga cewa duk abin da zai taba mace kaman za a taba duniya ne.
Sunana Samira Sadiq, malama a Jami'a Beijing University, ina koyar da psychology. A wannan rana ne mai kyau, bare a lokacin da muka samu kanmu, yanzu mata su ne ke da gari, mata su ke rayar da yara, mata su suke kula da gida, mata suna aiki. So wannan International Women's Day din ya tantance a ya kamata a dinga celebrating din shi saboda mu ne future din gobe. So ya kamata a wayar da kanmu, kuma in mata bare mu matan arewa in sun ga mata irin mu da ke da representation, za mu tashi za mu yi abin da ya kamata kuma mu taimaka wa junanmu kuma mu taimaka wa ƴaƴanmu, mata da maza ba mata kawai ba.
A ranar 8 ga watan Maris din kowace shekara ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tattauna abubuwan da ke damun mata da kuma yadda za a magance su. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.